street parties in Washington DC.
To an dai ta gwangwajewa a birnin Washington DC da kuma birnin Miami dake jihar Florida a daren jiya Talata. Yayin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa na Democrat Joe Biden. Har yanzu babu wanda ya samu adadin kuri'u 270 daga cikin kuri'u 538 na wakilai na musamman da ake kira Electoral College wanda ake bukata dan takara ya samu kafin ya lashe zabe. Shi dai tsarin zaben Amurka ba yawan kuri'un da dan takara ya samu a zaben gama gari bane yake bashi nasara. Jeremy Maya malami ne a Jami'ar George Mason dake nan Amurka.
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates. And what is extraordinary is it's turning out to be a
yace akwai alamu an yi kankan a tsakanin ƴan takarar biyu. Abin mamaki ne game da wannan zabe. Kusan a iya cewa abin da ya faru kenan a zaben 2016 yake sake faruwa. Lamarin da zai sake komawa kan waɗannan jihohi uku na Wisconsin, Michigan da kuma Pennsylvania.
Almost exactly the same three states, Wisconsin, Michigan and Pennsylvania.
Asalin jihohin Wisconsin, Michigan da Pennsylvania jihohi ne na ƴan Democrat. Waɗanda Trump ya lashe su a zaben 2016. Duka ƴan takara biyu sun tafka yakin neman zaɓe a yankunan cikin kwanakin ƙarshe gabanin a yi zaɓen. Cikin sanyin safiyar yau Laraba daga gidan sa na Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya yi kira ga magoya bayansa da su ƙara haƙuri.
Keep the faith, guys. We're gonna win this. Thank you, thank you, thank you.
Ya ce ku ci gaba da yin imani, za mu yi nasara. Nagode, nagode, nagode. Jim kaɗan bayan haka cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa, Trump ya yi maza-maza ya mai da martani. Yana mai cewa ƴan Democrat na ƙoƙarin sace zaɓen, saƙon da kamfanin Twitter ya ayyana shi a matsayin wanda zai haifar da ruɗani. Amma daga baya shugaban ya fito ya yi magana daga fadar White House.
It's a very sad moment. To me this is a very sad moment and we will win this and we, as far as I'm concerned, we already have won.
Ya ce wannan abu ne mara daɗi. A gani na wannan lokaci ne na alhini. Amma za mu samu nasara, ana ganin ma mun riga mun samu nasarar. Duk da cewa shugaban yana ikrarin samun nasara, za a ci gaba da kidaye kuri'u, kuma ta yiwu abin ya dauki kwanaki kafin a san takamaiman wanda ya lashe wannan zabe. Latrice Washington, malamar jami'a ce.
Because of the pandemic as well, we have seen so many.
Tace saboda annobar COVID-19, mun ga yadda mutane suka yi ta aikawa da kuri'unsu ta gidan waya. Saboda haka an samu ƙarin mutane da suka zaɓi yin zaɓen ta wannan hanya, lamarin da zai sa a ɗan samu jinkiri wajen ƙidayar. Amurkawa dai sun gudanar da zaɓen nasu cikin lumana duk da cewa an girke 'yan sanda a wasu rumfunan zaɓe, yayin da jami'an tsaro suka zauna cikin shirin karta kwana. Bayan da kwashe lokaci ana zazzafin yaƙin neman zaɓe da ya rarraba kawunan jama'a a Amurkan. Yayin da kusan aka yi kunnen doki a wasu jihohi, aka kuma kai ƙararraki kotu kan ƙa'idojin zaɓe da watakila za su iya tasiri kan ƙuri'un da za a ƙidaya. Dole ne yaƙin neman zaɓen na Amurka da aka kwashe watanni ana yi ya ɗauki lokaci kafin a ga ƙarshensa.